cheering up my way along this hike. Never thought I'd make it after the long trip. Scenery amazing, mountain high. Camping out until I warm up a bit. Hear the ancient secrets I may find. Lying undisturbed, millennia freezing. May I find the answers lost to time. Brush away the snow and unceasing ice. Nature has a way of making you think. Just then, and when history begs for you to make amends, push apart the door and there it goes. Sitting there at chest, the item inside. But alas, it left so long ago. You were not the first to reach here and find. Da 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 da. Nature has a way of making you think. Just then, and when history begs for you to make amends. Nature has a way of making you think. Just then, and when history begs for you to make amends. Da 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 da